as available and punishable under section 2 of the Code of Conduct Bureau and Draconian Act as incorporated under paragraph 18 of the UN, preachable to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999, as amended. How do you plead? Guilty or not guilty?
Okay.
If pleaded not guilty.
Yadda akawun kotu ya karanta wa shugaban majalisar dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki laifukansa kenan daya bayan daya har 13 a yayin da shi kuma yake cewa ba shi da laifi akan kowannen su bayan an kwashi sa'o'i biyu ana musayan yawo da tada jijiyar wuya tsakanin lauyoyin gwamnati da kuma na mai kada Bukolan shugaban kotun tabbatar da da'ar ma'aikata Yakubu Dalladi Umar ya ce tunda shugaban majalisar dattawan ya zo kotu da kansa shi ya soke hurumin da ya ba su feto jaran na 'yan sanda kan ya kamo shi an daga sauraron karar har zuwa ranakun 21 22 da 23 na watan Oktoba ko yaya lauyan gwamnati Rotimi Jacob ya ji da wannan hukunci
well I'm happy that at least eventually plea was taken today
Rotimi Jacob ya ce na ji dadin wannan ci gaba da aka samu tunda wanda ake zargi da laifi ya kawo kansa da kansa kuma an bayyana masa laifukansa daya bayan daya idan kin lura wannan shine karo na farko da za a samu wani mai babban mukami irin nashi ya gurfana a gaban kuliya wannan ya nuna cewa ana samun canji a dukkan fannonin gudanarwa a kasar shi ma mai kare shugaban majalisar dattawan Joseph Daudu yayi na'am da matakin da aka dauka
dama mun san abin da ya kamata hakkinmu ne ba iya ce yanzu da karanta su tuhuman a ce an daure mu dole a ji kariyar mu mun da kai inda ake son mu tsaya wato da shiga akwatin matuhumi aka karanta laifukan ya kuma wani jawabi da ya faranta man rai ya ce farkon saduwar shi da wayannan tuhumai kenan to a halin yanzu an ce ya tafi gida yanda ya zo ba maganan ma beli amma ya je gida an kuma soke odan nan da aka ce shugaban inspector general na 'yan sanda ya kawo shi ne a dole ko ya so ko yake mu dai abin da zamu yi zamu ci gaba da kare shi ne a yanda muka saba so don haka muna jiran ran 21-23 na Allah ya kai mu na watan gobe
Sanatoci 20 da kuma 'yan majalisar wakilai da dama ne suka mara wa shugaban majalisar dattawan baya tare da manyan 'yan siyasa irin su Kawu Baraje wanda ya taba zama shugaban tsohuwar jam'iyyar PDP. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.